بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العزم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصاري والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواس قلوب الأقراب فريد الدهري الإلاكي حاتم الأتمين أبو إسحاق على جبرائيل ياس ورضي الله تعالى عن شيخ عمر ربيع قائد وفاري وملازي وأديب لله الشيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر إلى كمال والمعرفة والتوليكين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بأزياء أهل الله منهم هلكت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتعرف بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله الله يومنا زمانا 246 zaman 246 insha Allah muna kan wato tafsirin salatin da Sheikh Tijani mazalla ya bashi talqinin sa ya rubuta shine yau na magana akan siratul mustaqim السراط المستقيم قوله إلم أن السراط المستقيم هو النبي صلى الله عليه وسلم أبن داكي كلا السراط المستقيم شيني النبي محمد واسمي به an ambace shi da wannan suna le kauni dariqan mamdudan domin shi hanya ce tutur ila alhaqi zuwa ga ubangiji ko ila alhaqi zuwa ga gaskiya to gaskiyan shi ne ubangiji la usula li ahadin ila hadarat alqudusiyya ba wanda zai iya saduwa da hadaran qudusi tsarkakkiken hadara ba wanda zai iya saduwa da wannan hadaran illa rasulullahi manzo Allah wa zauq wa sarariha ya dandani menene zauki na sirrinta wala ibtihaji bi anwariha samun haskenta ba yuwa illa bi suluki ala siratil mustaqim sai mutum illa bi suluki ala siratil mustaqim sai mutun yayi suluki ala siratil mustaqim manzalla shine siratil mustaqim manzalla shine babullahi al-azami babullahi al-azami kofan Allah mafi girma to annabi Muhammadin duk wanda bai zo ta wajen annabi ba to ba yanda zai shiga domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine kofan Allah sayyidina Ali kuma shine kofan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa siratul mustaqim ila Allah hanyar tafiyar dodar bila'i wijajin babu karkata in kana so to annabi Muhammadin famarrama min as-salikin dukhula Allah ta'ala duk wanda yake son ya je wajen Allah fi hadarati jalalihi cikin hadaran jalala ta Ubangiji wa qudsihi da tsarkaka muridan an habibi yace ba annabi ba sai da annabi ba wani jahili wai ba a cewa masu bara akan hanya ba a hada Allah da annabi in an hada Allah da annabi to hada Allah da annabi na a baka dan Allah da annabi annabi ibada ne mutanen dabbobi ne wallahi wai ba hada Allah da annabi eh ka roƙi Allah dan Allah da annabi to kai ibada to saboda haka ibada kuma ba yawa wani sai Allah wato sai ka raina hankalinsu shi annabin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yake cewa Ubangiji ya ce Allahu wal mu'udi Allah shine mai bayarwa wa rasuluhu wal qasim annabi Muhammadu kuma shine mai raba to Allahu wal mu'udi Allah shi yake bada komai amma ar-rasulu wal qasim manzo Allah shine mai raba to mai rabo ba za ka ce kai ma ga ka ba idan ka ce mai rabo ni ma ga ni ka bani ya zamo ka bauta Allah kai izala kai Allah ke duk wanda ya shiga duk wanda ya ci zai kawar da annabi Muhammadu ya shiga wajen Allah shi kadai durida wuluina an kore shi kuma an tsine masa wasuddat alaihi turuq wal ababu an toshe kofofinsa an toshe hanya an toshe kofofin duk wanda yace zai shiga wani kofa ya sadu da Allah ba ta wajen annabi Muhammadu ba to ba zai ba saboda haka duk wanda zaka roƙa kana roƙon Allah ne dan annabi a maka amma da ba wai ka dan ka ce dan annabi a mun sai ai kai wa Allah ne to kai kuma ka fitar da annabin to wane ne filabi shi ya fitar da annabin ya sa ya ce Allah zai tunkara waye filabi ha ya rab kai Allah ya kere kau warada ba'd al-ladabi ila is dibal ad-du'abi ya za kai ka samu ladabi bayan baka nemi hanya na samu sa ba sai ka koma qawluhu nasir al-haqqi bil-haqqi dace nasir al-haqqi bil-haqqi ma'anahu ma nassa al-wajh al-awwali fi anna al-haqqa fil lafzaini al-haqqu da yazo cikin lafazi guda biyu huwa Allah ta'ala shine Ubangiji wa ma'anahu ma'ansa annahu nasarallaha billahi nasarallaha billahi da Allah ya taimaki Allah shine nasarul haqqi bil haqqi mai taimakon addinin Allah da gaskiya ko mai taimakon Allah da Allah nahaba ila nusratillahi ya zabura cikin taimakon Allah haista wajaha ila amrillahi saboda yana cikin aikin Allah ne bin nusratillahu amma kowaye ka ganshi yayi wani aiki to Allah ne ya sashi idan aikin na dacewa ne to Allah ne ya sashi akan hanya dorar dan ya taimaki Allah a cikin aikin sa amma kuma da yaddan Allah kullu muyassirin lima khuliqa Allah idan ka tashi ka je sallah ko kai aikin ko kai azumi, ko kai zakka, ko kai wani abu, duk abin da kai ai ka taimake Allah ne, amma kuma Allah ne ya taimake ka dan kai tallan Allah a gane shi. Mana ko ba komai kai aka jama darajar, za a ce ashe mutumin kirki ne yana fitar da haƙƙin Allah. Kai kai aikin, amma Allah ne dora ka akan aikin dan kai daraja. Abun ba yana dawowa jikin manzo Allah bane ko ya dawo cikin rabbul a'a, kai ne kake girman makanka saboda kullu muyassir lima khuliqala, saboda haka aikin ka ifadatika min kai laika ne, kanka yake kuma. Ya Rabb, ya Rabb, Allah ka fahimtar da mu. Na haɗa ila nusratil lahi ta'ala haistauje la amrul lahi ta'ala bin nusrati lahu fa nahada musri'an, sai mutun ya zabura da gaggawa ila nusratil lahi billahi, cikin taimakon Allah da Allah, itimadan wajen dogaro, wa hawalan da dabara, wa quwatan da ƙarfi, wa istinadan da dogaro, wa dararan da buƙatuwa ilai subhanahu ta'ala, duk yana dangane ga Allah ne kuma da aikin Allah ne. Wa qiyamuhu bihi, tsayo mutun da Allah ala kulli shay'in, yana kan komai ne. Fa hadha huwa al-wajhul awwal, shine nasirul haqqi bil haqqi. Wal wajhus thani, wajhi na biyu, anna al-haqqa nasirul haqqi, na farko anna al-haqqa fi lafz al-awwal huwa dinullah, shine addinin Allah. Allazi amara bit tablighihi, ya wanda Allah ya umarce ka ka isar, ka gani isar da aikin alhairin ka akan aikin Allah, yin aikin Allah ai wasu basu ba, to kai da aka isare maka kai aikin Allah, da kai ai kai ne kai kake nunawa akwai sauran na Allah, akwai sauran na Allah. To sauran na Allah kuma ayana kar mutane su ɗebe kauna ba na Allah ne, tallan Allah ne, tallan Allah ne. To wannan wai qamatuhu, tsayawa akan haka, wahu dinul Islam, shine addinin musulunci. Saboda haka kaf gabaki da yanka duba sai ga manzo Allah shine addini. Shaykh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana magana, wato menene wai me addini? Addini shine tsayuwa akan abin da manzo Allah yake. Idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya amuru wa yanha, yana horo yana hani, haka Qur'ani yake, yana horo da aikin aiki mummuna, yana horo da aiki mai kyau, yana hani ga aikin mummuna. Ya amuru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, to duk abubuwan da aka hane ka sai ka hanu, duk abubuwan da aka umarce ka sai kai kokari kai tadbikin sa. Wannan hadiye abun ake yi a jiki. Idan mutum yana son yayi dabi'a mai kyau, to in ka karanta dabi'a sai kai kokarin practice din wannan dabi'ar a jikinka, saboda yawan ayyukan sai dai a ga kana aiwatarwa koda baka da nasi, koda nasin ya buyan maka, amma aikinka an san aiki ne mahmudi, shine irin tarbiyyar da iyaye mu suka mana da, tarbiyyar da iyaye mu suka mana kenan. Duk ko wani da in aka ce ga wani ba ya ce alhamdulillah ya jiki sai ce ma da sauki ko da kuma baya jin saukin zai ce ma da sauki duk wani abu in aka sai ce ai daga Allah ne sai zama har kristoci wanda muka zauna tare da su suna ganewa in abu ya zo daga Allah ne duk wannan dabi'a irin wancan dabi'a ce da izala ta zo ta ragaza sai aka bar mu da kanmu nasarahu bil haqi ubangiji ya taimake mutum da gaskiya iradatan wa alatan manfa da abubuwa yani annahu lam yasur al islam bil badili ba ya taimakon musulunci da barna wala tahilan ko da khayal wala khadi'atan ko da yaudara bal nahaba ila nusratid din al islam ya zabura ne dan taimakawa addinin musulunci bi halin yuda da wani hali wanda ake bayar da tasrihun bil haqi wanda ke bayyana gaskiya tasrihal lahi maziju wajhu min al badili abu ne abu dai wanda babu wani abin da yake kama da shi na barna babu fa ma zalika zalika mutum ba zai gushe ba kan haka hata tun kinu dinahu wa shar'u fil ardi har a samu rusuhin sa ya tabbata da addinin sa da shari'an sa fil ardi a bayan kasa ko ina zaka tafi zaka iya tafiya mahmudi ba lam takun mazmuman idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu wannan shine ma'ana idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawmin fal masiru ba'idu dugurin da kaga dugunnan mazala sallallahu alaihi wasallam yake tafiya to na bin sa ne shine sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'idu in an ce an hana abu to bashi ga area sai shi kuma yace mabiyana inji shubran mabiyana nafa'an nil asharara Allah ya kore min duk wanda yake asharari ne idan wanda suka je ce ya to an ce an kore mar kaza 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 to kore asharari kai annabi Muhammadu ma da ya kore asharari komi annabi Muhammadu ya gaya maka ai nafa'an nil asharara daha wasaqali rijalut taqa mutanen da suke bin shi Ibrahim sune mutanen Allah saboda haka in kaga wanda suka bi shi basu ji tsoron Allah ba to ba sune mutane na ba ma'anan abin da ake nufi kenan annabi Allah ya yana son aizina baya so annabi Muhammad fa baya so amma musulmi baya zina musulmi baya shangiya musulmi baya sata musulmi baya hainci musulmi baya ƙarya musulmi duk wannan ayyan ana yi amma duk manzo Allah ya hana Allah ya hana manzo Allah ya hana saboda haka tunda Allah ya hana ka dage kace sai kai kuma matsaretan ku da duk yawancin faskancin ku da komi kuna ciki kuma ba wanda annabi ya sa ma hannu yace ai amma kai ashe ka saba ne to shi almajiran shot Ibrahim radiyallahu nafa'an nil asharar daha wasaqal rijalut taqa mazaje na masu tsoron Allah sune mazaje nawa wanda ba sa tsoron Allah to ban dauke su daga cikin mabiyana ba ko suna bina a sabo suke kai amma wanda suke bina abinda muke kai kenan saboda haka menene tangarda a cikin wannan me ya rashin basira a ciki Allah yake kaulu Allah musalli wa sallim ala ashrafil ahlaiki Allahumma ya Allah salli wa sallim kai salati kai aminci ala ashrafil khalaiki ga mafi daukan kan halittu insaniyatu wal jinniya mutum da aljan yani annahu wa zubdatuha wa yaqutuha sune zubda kumfa kuma sune yaqutu qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce inna Allah khalaqa al-halqa Allah ya halicci halittu hata idza faraga min khalqihi da Allah ya halicci halitta lokacin da ya gama ihtara minhum bani adam sai Allah ya fara zabin annabi adam bayan halittar Allah da Allah ya halitta ya tara sai zabi banu adam kaga banu adam yafi aljan yafi malaika yafi rauhani yafi shedani yafi dawwabu yafi jamadat yafi duk wadansu halitta babu wanda Allah ya zaba kaman saboda haka dan adam shi dan adam shi yafi komi a cikin halittar Allah ila qauli wa hatarani min bani hashim manzo Allah sai ci gaba sai ce Allah sai ya zabe ni daga banu hashim kuma banu hashim zabin annabi adam wani zabi ne daban wanda Allah bai yi halittar gaba ɗaya da ya tashi zabe dan adam ya zaba shine annabi adam musali daga cikin dan adam kuma zabin da Allah ya sai wa zabin banu hashim banu hashim shine manzo Allah kenan an fito da shi daga cikin banu hashim to anan kaga zabi kuduba zabin halittar Allah to anan abinda zaka gane Allah ya zabi garin da za a yi fi annabi Muhammad sai da aka zabi masa Allah ya zabi garin da annabi Muhammad zai hijira ya koma sai da aka zabi masa Allah ya zabi garin da annabi Muhammad zai koma sai da aka zabi masa Allah ya zabi ɗakin da zai kwanta a ciki sai da Allah ya zabi masa Allah ya zabi mahaifiyar da za a Allah ya zabi mahaifiyar da za a dauki cikin manzo Allah a wajensa aka zaba masa mahaifi amma duk iskancin bahaibe sai ce wayannan yan wuta ne duk zabin Allah da komi garin da zai zauna lokacin da zai zauna a ciki rantsuwa da Allah ya yi rantsuwa da zamaninsa ya yi rantsuwa da lokacinsa ya yi rantsuwa da garin da zai zauna saboda zabi amma sai Allah ya mantuwa sai ya zabi iyayensa ba musulmai ba dan Allah izala ba iskanci ba ne duk komi Allah ya zaba zabi amma iyayen manzo Allah a abin da su to wannan tanan da ka gane makiya annabi ne saboda ba to me laifin duk zabin an yi masa komi an yi amma sai zama to ashe ba mazabin ba kenan kuma babu wani aiki da Abdullahi ya zo yi duniya babu wani aiki da Aminatu radiyallahu ta'ala anha ko alaiha salatu wassalamu wanda ta zo yi a duniya fiye da su sauko da annabi Muhammadu wannan shine iya aikin da suka yi wanda sun game alherin duniya da lahira wannan aikin, amma masu wannan aikin kuma su ne aka matsa da ƙarfin siyasi an sa su a wuta. Ayin ka lura ka tabbata da izala tashin hankali tare da sun rabu ɓangaren izalan sani haya shi bai yadda yayi manzala sana wuta ba sai bai yadda ba har sun dan goga ma da sauran amma wahabiyawa duk wancan tarkacen su kuma suna kai iyayen manzo Allah dole in wuta ne saboda hadisin musulmi Allah yake wannan ya kamata dole mutun ya dinga lura daga nan gurin aka cusa ma tunanin iyayen manzo Allah suna wuta to an hada ka da bala'i duk wanda ya hada ka da to ya cuce ka Allah yake yi ودلل الحديث بل سريع أن هذا الجنس من الآدمي وأن الجنس دقة كن دان عدم هو صفوت الله من خلقه سنزا بابون الله أتكن هل التنسى وهو محل رحمة الإلهي شيكما من ذا الله شيني محل رحمة الإلهي محل الرحمة نأوبنجي وهو محل نظر الله كما شيني محل نظر الله غنين الله min jamilul mawjudati daga dukkan samammu fa jinsul insan shi jinsi na mutum halqun min ajallahi shi jinsi na mutum halqun halitta ne min ajallahi dan Allah Allah ya shi shine manzo Allah yake nufi wa halaktul akwana kullaha min ajali kuma kaunu gaba daya an halici kaunu ne dan shi manzo Allah kaunu shine a hausance mun ce an yi duniya da lahira dan manzo Allah ne sai wahabi tum sai tashi ya ce wa malakul jinna wal insa illa liyabuduni wai shi a kawar kar a ce an yi dan manzo Allah ne to ba duniya da lahira ba duniya Allah ya yi annabi Muhammadu ne dan shi kuma komi Allah ya yi ne dan annabi Muhammadu sannan duniya da lahira an yi ne dan annabi dan mutanen annabi Muhammadu domin in ka lura babu wanda zai shiga aljanna sai dan ya bi annabi babu kuma wanda zai shiga wuta sai wanda ya saba saboda haka a dunkule an yi duniya da lahira dan annabi a dunkule an yi duniya da lahira dan annabi shi hai Allah ka kiyaye wa kana tahsisi li hadha al jinsi shi tahsisin na wannan jinsin min al insan anna Allah ittakhadha halifatu domin ubangiji yayi tasisi ne daga cikin wannan jinsin na daga mutum saboda anna Allah ittakhadha halifatu Allah ya rike halifarsa a cikin mutane ne Allah bai yi halifa a cikin mala'iku ba ko fil akwani min hadhal jinsi a cikin wannan jinsin ne saboda ashe tunda Allah ya zamo yasa halifarsa ya zamo halifan Allah mutum ne ba mala'ika bane ba ruhani bane ba aljani bane ba wani abu bane ashe in mutum ya zamo halifa na Allah to an baka halifancin wani abu ne wanda ba wanda ya tattara wannan abun sai kai tunda har mala'iku suna ƙarƙashin ka ne jinnu suna ƙarƙashin ka ne ruhanu suna ƙarƙashin ka ne shaydanu suna ƙarƙashin ka ne dawwabu suna ƙarƙashin ka ne jamadat suna ƙarƙashin ka ne daba'iu suna ƙarƙashin ka ne wannan saboda Allah ya sanya ka kaza mu halifa na Allah wannan halifancin kuma saboda annabi Muhammadu ne aka samu wo fardul jami'i shine wanda ake ce mar fardul jami'i shi halifatul lahi fi ardi fa huwa muhidun bil alami kullahu ya zama muhidun bil alami yayi itiyadi bi alam da alam kullahu wal alam kulluhu dukkan alam fi qablati suna gargashin sa ne shine qablati wata ta hukumu suna karkashin hukunci wata ta hukumi wata sarrufihi da karkashin hukuncin sa tasarrufin sa yaf'alu fihi yana aikata kullu ma yuridu duk abin da yake so bila munazi'an wala mudafi'an ba wanda zai jaye da ya da shi ba wanda zai tunkuɗe abin da ya shirya saboda halifatullah ne wukusari amriha da takaituwan al'amarinsa annahu kana haska ma kana rabu ilahan dai a kusari gashi nan dai raunanin ne ne ga rashin gaskiya ga ƙarya misali ga zunubi ga rashin kowane abu amma Allah sai ya zabe shi kusari amruha da tawayansa dai din haka mala'ika ya fi shi ƙarfi la yasuna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yumaruna amma ba ce shi ne halifan Allah ba ga tasarrufi na aljanu ga tasarrufi na rauhanai ga tasarrufi na shedanu amma ba a ce su ne halifun Allah ba tare da ƙarfinsu kai kuma ga rauninka ga rashin cikanka sai Allah ya zabe ka kuma ya ce kai ne inda hali a hana ko? Anauka na haisu ma kanan rabu ilahan duk gunda Ubangiji shi ne Allah kana huwa halifatun alayhi shi kuma shi ne halifan Allah guda duk gunda Ubangiji yake Allah to shi kuma shi ne halifan Allah guda fala huruju li shay'in min al-akawani babu wanda zai fita li shay'in min al-akawani daga cikin kaunu an uluhiyatillahi wanda zai fita daga uluhiya na Ubangiji akwai gurin da babu halifan Allah saboda haka in dai Allah yana nan a gurin kuma shi yayi abun to halifan Allah yana gurin kuma da hannunsa a gurin kazalika hakanan la huruja li shay'in min al-akawani babu wanda zai fita li shay'in da wani abu min al-akawan daga cikin kaunu an sulati hadha al-fard al-jani a ce a baya karkashin akwai wani kiyashi wanda baya karkashin ikon Allah akwai wani bera wanda baya karkashin ikon Allah to babu wanda baya karkashin fardul jami halifatul lafi ardi yatasarrafu fi mamlakati yana yatasarrafi cikin mamlaka bi izin mustahlifi saboda izinin wanda ya sashi ya zama halifan rabbu kenan wa iskana sallallahu alaihi wasallama ta gudun da manzala kana ya kasance a sharaful khalaiki shi ne mafi daukakan halitta insaniyatun wa janniyatun ko bangaren mutuntaka ko bangaren jinnu ina ka ce jinniya ana nufin hadda mala'iku saboda ba a ganin su shi yasa ka sa musu jannu kana a sharaful awalimi kullaha shi ne a sharaful awalimi mafi daukakan alam lianna linsana domin shi mutum kama fil habari kama yadda zo cikin labari huwa safawatillahi shi ne tsarkakakken Allah min jami'i khaliqihi daga dukkan halittarsa fa bidarurati to da ka sani gairar linsani wani mutum dakhilun tahta kumi fi afdaliyati ya shiga karkashin wannan hukunci cikin afdaliya qawlu fadinsa waljaniyatu yani aljannu shi aljani ma gaba anil absari wastatara shine abinda ba a ganin shi da ido ya buya wadhalika shamil ya tare lijani wal malaikat ya tare tsakanin aljani da malaiku walijani man gaba mislahu da duk wanda ya buya mislahu misalin sa an ainil insan daga mutum ba ka iya ganin sa kawai sunan shi jannu fa sallallahu alaihi wasallam afdalul jami' manzo Allah shine fi kowa shi fi kowa qawlu da fadin sa sahibul anwarul fakhirati ma bucin haske al fakhirati madaukaki yani annal anwara haske hiya al-umurul fa'idati shi lamari ne wanda yake kwarenyewa min hadaratul ghaibi daga hadaran ghaiba yake zuwa wai hadaratus sifati shi kuma hadaran ghaiba hadara ce ta sifa wal asma'i hadara ce ta sifatu wal asma'i wai allati tati bil ulumi ita take zuwa da ilmai wal asrari take zuwa da sirrori wal ma'aribi take zuwa da sannai wal anwari take zuwa da hasakai wal ahwali take zuwa da halaye al'ali tuma daukaka ila ma la gayat lahu la abinda bai da iyaka min al fuyu da wal ma wal mawahibi daga faizoli da abubuwan da suke kwarenye wa sallallahu alaihi wasallama manzo Allah fiya zal maidanu a wannan fage a kabru khalqillahi hazan huwa sallallahu alaihi wasallama shi manzo Allah fi hazal maidan abinda yake zuwa manzo Allah ba wanda yake zuwa masa akbaru khalqillahi shine mafi girman halittan Allah hazan wajen rabo min hazil anwari daga wannan haske hasake hasaken wa usum da'iratun shine mafi yalwatan da'ira wa azamum hasken manzo Allah shi yafi kowa girma hazwatun wajen rabo falahu abba ala jamil alamin juzan da za a bawa dukkan alam kashi daya juzan kashi daya min alfi juzin daga kashi dubu min mai habbu alaihi daga irin abin da Allah yake bawa manzo Allah min tilkal anwari na daga wannan hasken la sara mahdul adam fi asrai min darfal ta'ini la sara to da za a bawa abinda yake zuwa a daren sayyidina rasulullahi min al-anwari na daga haske juzi daya yanki daya a cikin kashi dubu a bawa du'a alam gabaki daya tattara ta a bata haske daya daya haske daya ana bawa hadaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah a cikin halaransa guda dubu a bada daya wa kaunu gabaki daya kowanne ba zai iya dauka ba zai zamu mahalul adami gabaɗaya zai tarwatsi gabaki daya ba za iya dauka ba alam gabaki daya walizaqal al-fakhira shi yasa yace al-fakhira yani al-azima fatalka al-anwaru wannan hasken filazmati ila gari nihayatin wajen girma bashi da nihaya wannan misali ɗaya ne kawai hasken da yake kwarenyewa daga hadaratul ghaibi min hadaratul sifati wal asma'i in tazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yalwan da'iran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dauki guda daya a rabawa alam gabaki da alam gaba daya alam gaba daya za su narki gaba daya ba su iya dauka ba to taina zaka kwatanta abu da manzo Allah har mutun yake cewa mutun ne kamar su banda iskanci qawlu fadinsa Allahumma salli wa sallim alayhi. Allah kai salati, kai aminci ga manzo Allah wa ala alihi, kai ga alayensa sune Ali Aliyu, Ali Aqilu, Ali Jafaru, Ali Abbas wa humus shurafau. Wa ilayhim nisbatus shurafau. Wa ala auladihi, kai ga ayayensa. Wa ala azwaji, kai ga matansa. Wa zuriyati, kai ga zuriyarsa. Wa ahli baiti, kai ga ahli baitin rasulullahi. Ka san akwai bambance bambance tsakanin zarihi wa ahli baitihi, duk ana samun bambancin yadda abin yake. Na'am. Wa ikhwanihi, da ƴan uwansa, minan nabiyina wa siddiqina, daga annabawa da siddiqai. Taqaddama lana anna salata alayhi tawqifiyyatun, ya gabata gare mu yin salati wa manzo Allah an tsaya akan haka. Wa ma'aluhu sallallahu alaihi wasallam, amma alayensa fa alal asahi, ingancin magana hum banu hashim, sune banu hashim. Wa kila a banu abdul munafi, sune banu abdul munafi. Qala ibnu hajib, ibnu hajib ya fada fi kitabi al far'i, wa hashim alun, shi hashim alun ne. Wa galibun ghayru alun, banu galibun ghayru alun al rasul kana. Wa fima bainahuma qawlani, akwai magana biyu a tsakani. Hashim alun, shi banu hashim, kaga inna Allah ta'ala ni min banu hashim ko alun bi ijma'in, wannan malamai sun yadda hashim alun, amma galib ba alun bane abdul munafi. Wa ma fawqa zalika, zuwa wani wannan ila galibin, zuwa banu galib fi khilafin bainal ulamai, akwai khilafa a tsakanin malamai. Wal asahu, amma abin da yafi ingantuwa, annal alu hum alladhina harrama alaihim sallallahu alaihi wasallam sadaqa, sun alai manzala sune wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya haranta musu cin sadaqa. Walam yahrimaha Allah, bai haramta kowa ba illa ala bani hashim, sai banu hashim, ba abdul munafi ba, ba galib ba. Haza dalilul li hadha al-asahi, wannan shine dalili ga wannan abu mafi inganci. To alhamdulillah, zan tsaya nan dan dan su wannan karatun da zan yi, zan saki fitar da iyaye manzo Allah kuma ciki, ko kuma to zai yi hakan yayi, za da matan manzo Allah da komi na manzo Allah, za mu fito da wasu daga ciki wanda zai yi. Nin Allah yadda, in aka masa karatu daya a dunkule, zai fi ba da ma'ana akan raba karatun a ciki. A fitar da biya zaɓin da Allah yi, maganin nan ka fara yi akan zaɓin banu Adam, dan Adam da Allah ya zaɓe shi. Bayan an zaɓe su, aka zaɓi banu Hashim, zaɓin banu Hashim. Wannan dai dole sai mu nuna wa ƴan izala ƙarya suke. Dole sai mu nuna musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iyayensa zaɓaɓɓu ne. Babu wani abun da Imam Kalibi ya cire iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda mata 500 daga kan Aminatu zuwa kan Hawwa'u, ba taɓa samun wanda ta yi zina ba. Daga kan Aminatu zuwa kan Hawwa'u, mata 500, wance ce ta fi wance, wance ce ta fi wance, wance ce ta fi wance, har kan ba taɓa samun wanda ta yi zina ba. Ba maganan zina, kuma misali laifi ne wanda in ka tuba za a yafe maka sabanin kafirci to amma da karfin tsiya mutanen nan ba su yadda ba ganin qur'ani duk sun yadda sab makale sai sun ga laifin annabi dole ne Allah yake Allah ya kare mu ba kuma اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك إبلاك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.